Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am, zamu cigaba da magana akan rabuwar awwal da yaba da saurawa ta tattauna. Insha Allah ai mun kusa gabawa. Sai hada sallah saboda rashin lafiya, saboda bukata, saboda ilimi. Ya halitta hada ko bai halitta hada ba? Hadawa saboda rashin lafiya. Malikiya da Hanabila sun halatta. Amma Shafi'iyya suka ce a'a. Ya jira kawai idan rashin lafiyar da kake da shi ka jira, amma Allah ya baka iko kai, inda baka iko baka da uzuri. Dan da Allah ta'ala ya tada kai, ka wani mai bacci, shike na karama. In bai tada kai ba ka mutu haka shikenan. Amma bai ci magana Shafi'iyya, amma su Malikiya da Hanabila suka ce a'a. Ayi din. Kai dan mutu ka hada su kawai, a hada babu matsala in ka hada. Kuma wannan mazhabin ta fi kama da mazhabin Ibn Abbas. In ka dinga malamai suke ta fi kama. Suna kai shi a takhrijul fiqhi ba wai magana sa ne karara ba, amma da aka duba aka ga salon maganar sa da kuma usul din sa, sai aka ce to tunda ya halatta kaza, to ya fi kama ta bai halatta kaza, to ya fi kama da mazhabin Ibn Abbas, saboda fadin sa arada Allah ya furta ummata shi. Kuma al-haraj kun ci ai a tsaye yake ga mara lafiya shi ba, shi ma ya da wannan abun, musamman wanda yake tsoron suma, in ya kai wannan lokaci galibi yana suma, ko galibi irin wannan zabin mai dace da an kai lokacin wani lokaci zai dawo masa, to duk wannan malamai za ka bi mukasar ya kawo cewa a iya hadawa. Banda wannan kuma malamai na zamanin da suna kuma shigar da wani abu ma banda shi akan cewa wato likita idan zai je wato irin awa 6 awa 5 tiyata, to kuma iya tafi kafin ya dawo, sallah ya kubuce masa, ya halatta wannan bukata ce ka gani, bukata ya halatta ya hada ko bai halatta ya hada ba? Wasu daga cikin malamai suka ce wannan ya halatta ya hada. Wannan shine kusan zahirin mazhabin Abdullahi ibn Abbas, masu cewa a hada saboda kawai duk wani dalili wanda indai akwai dalilin, ba wai kawai dalili ba, wani zai ce kawai dalili da bacci ko rabu, a dalili mai dalili haka, shuhur haka. Suka ce wannan shine mazhabin Ibn Abbas, Ibn Munzir al-Ashhab, kuma wannan shine ikhtiyar Ibn Taymiyya, suka ce ya halatta idan akwai bukata kai a karan kanka. Wannan ne zaka ji wasu malamai suna halattawa ga wanda ya riga ya shiga, aka ce haka rijiya misali, ya riga ya shiga ko bai da wani mai bashi, fitowar zai masa wahala, ya fito ya ƙara komawa, sai aka kira azhar, sai wasu malamai suka bashi halattun cewa ya bari sai lokaci da asali ya yi sai ya fito baki daya. Saboda kada a gano a ga wani yaro na wani daga cikin malamai, wasu daga cikin malaman masana fara suna dai, an ce an tafi wajen wani mutum, aka zo lokacin sallah ta yi, sai ya tada hayaniya dan me ba ya sallah ba, ya ce idan kuna tattauna wani abu ne amr min al-amni aw al-khawfi, lamari na aminci ko tsoron mutane, tsoro a lokacin aka fara cewa mara wa da mara wa ne mara daga wannan daga nan, yake wannan daga in suka barbaje wani Allah ne ke gudu ba zai dawo ba, suka ce halatta hada. To idan kai baka san hada, kai kana san ai kowace sallah a lokacin ta, amma shi shugaban wajen yace shi yafi zaben a hada, kai haƙuri da Allah karka kawo safani a hada, saboda wannan akwai fitowin malamai akan wannan abu, mai saboda a daina waɗannan rigimolin yi mana babu da lokacin su, wasu abubuwa irin wannan a ta da hijiyar wuya, kuma abin da in ka je ka shiga ilimi a tsanake zaka ga akwai fusatun min al-amr, akwai alama mu akwai yalwa. Bari mu ƙara bayani, galibi saboda ba ka shiga muke ba san mu tsaya. Wato shi ita juma'a, in ka tashi za ka tafi juma'a. Za ka ga cikin hadisi cewa aka yi mutum ya sallaci abinda Ubangiji ya ga dama ya sallata. Haka ka faɗa hadisi. To kaga tun daga lokacin da ka tafi, tun lokacin sallan walhama za ka fara wato nafilfilinka kafin liman ya hau mun baki. Kuma magana mafi inganci, wannan nafilfilin ba shi da iyaka. Za ka yi ta yi ne har sai ya fito. To wannan ita nafila ce sakakkiya, ba ta da alaƙa da wai in ka zo sunna ratiba ta azhar ko da asar, ba irin azhar ko gabanin azhar ko bayan azhar, ba wannan sunna ce ba. Shi yasa malamai suke cewa in liman ya riga ya hau mun bar hudu ba, muqaddara yanzu na hudu ba nake yi, nan kuma duk ba wanda ya shiga sallah duk an cika, sai zama wani ne zai yi sallah a wajen ita ce yanta. To suka ce wannan magana iya hudu ba, in yi sallah nafila wai sashi manzo hadisin da ake kawowa na al-ghafafani ya shigo sallaci da yake cewa ya fulani kai sallah raka'a biyu yace ban yi ba yace tashi kai sallah amma kai ta kaita ya shigo da taitul masjid yayi amma cewa sunna qabliya da du'a wani babu shi in aka du'a za a ga babu shi amma ya halatta kai nafili kafin liman ya hudu ba kafin ya hawo bari hudu ba ya halatta haka in ka ira ce hudu ba ka shigo sallaci za kai nafila in ya riga ya fara hudu ba ka zo ka samu a bayan makarare ne kai zama za ka yi dan a lokacin cewa kai za ka fara hudu ba kawai haka aka ce ayi to kuma ka lokacin za ka yi wani nafila to ai ya kowa kuma fara hudu ba din kuma kai kuma baka cikin madan suka shigo sallaci ba kai sa'a ba wannan shine magana da nake sai magana akan hana sallah saboda ilimi nan nace saboda ba wani ilimi wanda Ibn Taymiyyah yana sifata irin wannan ilimi din yana ce ilimin da yanda wanda idan aka sake aka barbazu kace za a hashi ai sallah to ba za a sami kubucewar maslahan wannan ilimin da suke yadawa amma wata gaba ce wanda wasu ba za su dawo ba ko wanda idan za a samu ilimin wani ya dauki ilimin ba daidai ba za ka ji wani lokaci ai wasu malamai ne zai ce wannan magana tana da muhimmanci in na fara fadan in ka ji na farkon ka bai ci ka ji na karshe sai muhimmancin ta ba irin wannan yanayi irin wannan ilimi mai muhimmanci shine Abdullahi dan Abbas a Basra aka samu ya hada sallah saboda wannan wani hadisi ya ce sai Imam Muslim hadisi Abdullahi ibn Shaqiq yace khababa ibn Abbas yawma ba'da al-'asr Abdullahi dan Abbas tana yayi mana wa'azi bayan al-'asr hatta gharabat ash-shamsu har sai da rana ta fadi wa balat an-nujum sai da aka ga taurari wa ja'ala an-nas yaquluna as-salata as-salah mutane suka rika cewa a sallah sallah to kaga akwai ladabi ba wanda iya mushi magana sai da ce a sallah sallah sai a sidda kai Abdullahi dan Abbas habrul umma kenan sai aka samu wani mutumi wanda yake a cikin yin bai sheshi ba a lokacin Allah ya bai masa sai ya rika yake tawa yake tawa sai zai ce masa sallah 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 Abdullahi dan Abbas inda ya shi kuya wurin sai ya ce masa la umma lak atu'allimuni sunnah ya mushi fada yake cewa tunda wannan abin da kai kin kake koya ba sunna eh wannan kuma haka ake yi wani lokaci duk wanda ya maka karanta ya tsara kana karatu duk kowa ya hakuri shi bai iya hakuri ba to kai ma sai ranar sai ka haushi haka sai ka tsaya ka mutaka shi saboda ya dauki tarbiya haka ake yi Allah da masa ya masa fada a lokacin kaga a wannan ruwayar kaga aka ce baba kwata kwata ba masa ruwa sama ake ba ilimi ne yasa yake saboda haka malamai irin su Ibn Taymiyyah suke cewa ya halatta mutukar akwai irin wannan ya da ilimi din da aka zo wata gaba muqaddara nan majalisin hadisi ne wasu daga cikin malamai an ce sun yi haka an zo an fara majalisin imla din nan dole da shi ake yi a lokacin an zo an fara magana ta yi ana ganin kuma ba daidai lokacin ya kai ba shi ne kawai ina yi sai to yau dai magariba a kira sallah saboda wanda bai san cewa sallah lokacin magana ta yi amma dai mu insha Allah za mu ci gaba insha Allah magariba sai lokacin sallah insha Allah wannan bai kamata a ce wannan ba kuma wasu daga cikin malamai sun yi wannan sunna din ga mai jin wa'azuka na bar almali da kafin yana cewa za mu hada sallah saboda lil haja wannan ita ce magana da ake magana za mu hada sallah saboda lil haja kana ce an kawo sabo addini ba sabo addini tsohuwa ce ta wani dan kaga wannan yana kara nuna cewa wato abin asiya da sauki ya da sauki ba kamar yanda wato mutane ke tsammani to yanzu za mu kara da lokaci ko ne da lokaci mun ba lokaci wannan abu da aka samu waya isa akwai lokaci na ya za hada yanzu da malai ya kawo shi cewa akwai wasu da kira sannan wasu ma su kira jiya abujin aiki na ya zo ce wai shi ladan din su wace ya gane zai kira sallan shi mutum ne mai murya amma da zai kira sallan sai ya rika kira ciki abinsa nace haka sallan haka wata ban malamar ta zo idan akwai magana ka tawon malamai akan wannan to ya za ya hada ne jami'i hakiki ko jami'i suri jami'i hakiki shine yanzu kawai da zamu kawai magariba muna kama kawai babu wani tazara mu kawo ishan mu shine jami'i na hakikani kenan shi kuma jami'i suri shine sai mu bari idan lokacin malamin shi magana kan jami'i suri wato shi ma maliki akwai ruwaya yanda ya suwata galibin malamin maliki suna cewa a dan jinkita an karwa askari naka yace ala dan jinkita sallah wa yu'akhiru al-ula wa tuqaddamu al-akhira haka yace a jinkita ta farkon magariban kenan ita kuma ta biyu kuma ita kuma a gaggauto da ita to wajen gaggautowar wannan shine wasu malamai suka ce ruwaya daga malamin yanzu kitabar magana malikiya akwai ruwaya da take cewa a bari sai lokacin da ake sa ran raka uku ne ya rage kafin sai lokacin sallar magriba ya fita muktari ya zama ana gabawa shafi kuma ya fude kaga ana gabawa sai a zama isha'i ta farkon lokaci magriba ita karshen lokaci wannan shara ga wasu daga cikin iyayen mu nan da aka samu irin wannan ruwa idan aka kira sallar sai ga sun zauna a bansu musu wata ba an dan jima haka jim ba wani lokaci da duka ba an daga an fara bulowa wannan shi jam'u suri suri aljam'u suri eh wannan shi dalilin kenan magana guda ta bi kuma ta malik sai aka ce to a'a a bari dai sai lokacin da ta dan matsa koyaya ta kai tsakiya shikenan sai a zo a hada kai kamar ta kai tsakiya mu ce kamar bakwai da rai kaga dai babu Allah ya sallar isha a lokacin ta kenan amma dai an dai dan bari an abin nan in jam'u suri za a yi za a kace to me amfanin kuma a ce a hada sallar tunda dai gashi aka hada mutane eh to kaga shi wannan ai kaga an baka dama baka tura wuri ba sai aka muhammadin tayi amma kai dan kwanciyar ka kai sai da nasara shi kuma jam'u na wannan nabiyu shi ne a cewa dan kara dan wani lokaci to shi ne mai dan wahala cewa sai cikin malamai zaka samu kusan sun yi shuri da wannan magana da yawa cikin malamai malikiya wasu amfani wannan magana ba sai magana ta uku da ake da riwaya daga Imam Malik sai yake cewa a kawai a hada kawai muqaddamar kawai a hada kawai taqdimi kawai da ra'ayi magana Aisha wannan shi zaka ji magana ake riwayatawa daga irin su ashabu da irin su Ibn Wahab suka ce ayi gaggawa kawai ayi sallah saboda kuma wannan ta'ajjud ya daga cikin ma'anar hadawa din ai to kuma wannan magana ce amma dai duk da zaka ci jam'u suri din zaka ga malamai sun dan yi wani iri kaman kai ayi haka din amma da alama mazhabin wasu daga cikin malaman Madina sun yi haka wasu cikin sahabbai saboda haka idan an yi kaka ce wai dan me yake saboda aiki da mutanen Madina amma dai in ai taqdimi to wannan taqdimi shi fa aljiri idan ai taqdimi to wannan taqdimi shi fa aljiri al'amru fi hala wasi insha Allah to sai kuma magana na gaba da ake yi akan maganan muwalati da niyya shin idan muka wala mu hada sallar dole sai mun yi niyya dole kuma sai mun yi shi kai tsaye ya zama duk abu da muka yi tsakani babu tazara in muka yi tazara ba mu hada ba muna yin tazara wani tsaya ana tattaunawa to a hada a ka hada a kaza to shi kenan ka shi kenan a bakacin hadawan kowa zai tafi gida tunda an samu tazara wanda suke al-muwalat wa niyya wasu daga cikin malaman malikiya sun yi sharadin cewa wato akwai bukatar a sami muwalati da niyya wato idan ba a yi farko ba a yi niyya ba sai in za a yi sai liman ya faɗa cewa to ba za mu haɗa sallah ai niyya ke kowa ya ɗau niyyarsa in babu wani niyya ba za a haɗa ba suka ce kuma dole a samu muwalati in ba a samu muwalati ba a kai tsaye a haɗa sai dai zama kawai da kayi ta zan kaɗan ne kawai ɗan hira ne kaɗan aka yi ko ɗan nafila ne wani neman kawai ce ya dage ci sai ya yi nafila mu a wurin amalikiya mu makaruhi ne kashe zaka da nafila a lokacin tsakanin nan makaruhi ne amma idan wani ya dage ya ce sai ya yi sai ya yi shekara amma kuma za a yi wannan shine abin wato yasirul wato al-fusha inji malamai wannan in suka ce wani babu lafi a yi zaka ji mai muktasar akali na cewa thumma sulli ya wila wato sai a yi sallah wato kai tsaye ba tare da an kawo an samu tazara ba to amma wasu daga cikin malamai sun yi magana akan wannan ra'ayi suka ce wannan ra'ayin kusan babu wani dalili akan sa Ibn Taymiyyah ya ce babu wani dalili magana a ce sai an yi wannan niyya din babu wani dalili akan sa ba taba samu magana zai hada sallah ko Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar ko a ce wannan ruwaya da makaranta kuje sun ce wai to suna cewa za yi hada sallah ba yi babu saboda haka wannan idan an yi shi kenan ba yi kuma wannan yayi za a hada muwalati kuma da suka yi magana shi ma wannan Ibn Taymiyyah kuma magana sai an ganci suna cewa wannan ba dole bane sai an ce za a samu wannan muwalati to amma kan za a zo a kira sallah din magana uku ake da shi ma abin malikiya da wajen mazhabin malikiya akwai masu cewa sai an kira sallah su biyu saboda ai kowace ta tafi shin kanta sai dan za a kira nabiyin sai a yi a ciki saboda a lokacin ba mahalarta sallah suna da wannan shine wato abin da ake ɗaya daga cikin riwaya Ibn Habib yake ruwaitowa daga Malik kuma wannan shine abinda wato shi Ibn Majishon da dan Kasimu da sauran malamai suka zaba in ga gari wa cikin annawadi maziyadat kaga ga wani rima akan malikiya wannan shi mun bi san su ba kaga ba in dan ka ta ishimawi da halali ta kai da Allah kai amini na gaske a malikiya sai kawai ka sa baki ba ana magana malikiya kai ba kai halali yoshe ne rasu ne yuri ne shekara ko 200 da su ba da tamba aka ji alalin ma kullum da risala ji karanta ba amma wani ba iyakan abin da karanta kenan amma zai duka ta mun kai da hayaniya alalin kuma sai abu kuma da ma shi kasa ai safari da shi babu wani abin da alali ko shi ma yazo da shi suka zo da shi wanda a ciki ba a samu sun kawo wani ba haka mashhur mazhabin ya shafa babu Allah ya kyauta akwai magana suka ce sai da a kira sallah kowani sai magana ta biyu suka ce a kira sallah wato a kira sallah guda daya amma kuma a yi kaba biyu abuwa na ce wannan shine ikhtiyarin dada na ce wannan shine ikhtiyarin ibn qasim wannan shine ikhtiyarin dan qasim da ibn bajishur kuma ruwaya ce daga malik ibn anas cewa imam malik ya ce ba sai an kira sallah ba kawai da an kira guda daya ta isa shikenan sai a sallah kawai a yi kaba kawai baki da wasu kuma suka ce ba dungurungun ma ba ba ke yin sallah kawai ai kaba kawai da amma wannan magana ce mai rauni wannan ne duka ne akwai sa'a akwai yalwa in an kira sallah duka yayi saboda kiran sallah Aisha ina ce mi shayir wato ke shi wannan sallah in ko ba kira ba ka kira guda daya to dama abin da ka saba sani a shari'a idan jinsin abu wato abubuwa guda biyu sun hadu dalili da yake hasa a yi din kuma guda biyu sun hadu ko guda daya da kitan daya wannan babu laifi kamar sallan hailaye kamar wankan hailaye da wankan janaba sun hadu kaga daya zai wakilci daya to da haka kiran sallah zai wakilci ana sallan magariba zai wakilci wato shi wannan na isha din to sai magana kuma har ila yau akan idan mutum ya halarci sallah na magariba afwan ya yi sallan magariba a gida to amma sai ji an ce yau ayi sallah yace ma sha Allah mu gode shi ya faru ya falfalo yazo masallaci sai ya samu ko dai sun gama isha shi ne samu sai ya samu isha ba inda ya je da ɗanci abinci ko zai zaga ko kaza kaza ya samu an ga gama isha ko kuma ya samu kuma suna isha to shi yanzu ya halatta shi yanzu in an gama isha shi ya ji ta shi ma har sallar sa ko bai halatta ba shi sa malamai a nan suke magana cewa to me ye abin lura shi ne samun jam'i ko halarta al-hudur aw al-jama'a to mazhabi a wajen Imam Malik shine cewa wato duk wanda ya samu isha kawai ya samu ya riga ya sallama magariba a gida ya yi magariba a gida da yanzu sai samu ira zuwa masallaci da ce assalamu alaikum an gama isha da shi a wajen Imam Malik ya ce shi ba zai ai ya makara sai ya koma ko ba zai hada ba sai dai jira lokacin sallar isha ta yi wanda aka yi ba da ci mudawwana yake cewa fa ni ina ga la'ara an yi sallar isha yace ni ba na gane sallar isha wa inna ma jama'a an-nas bil rizq bihim mutane sai aka saboda sauki ne shin wanda yazo bai samu wannan saukin ba ya makara sai aka tambaye shi to amma idan yazo ya samu ishan ba yace ni Allah ya samu ishan an hada inda ya samu to shikenan ba bace an ba mutum da kwabbaci fata da yazo ya samu shi fa in wajadahu qad salla al-maghriba ya samu shi sallar maghriba wa lam yusalli isha al-akhira bi sallar isha da karshe ba fa arada an yusalli ma'ahu al-isha sai ya rufaci sallar isha tare da su wa kana sallar maghrib fi baiti nafsi al-hal ya rayi sallar maghrib a gidansa kana ce la ara ba san an yusalli ma'ahu yace ina ganin babu laifi da iya sai ya sallar tare da su amma shi Imam Malik yana ganin mutum kar baka samu isha nan ba to baza ka hada in ka samu wata to kodan ka dace to shikenan sai ka hada wanda kuma da yawa daga cikin malamai sun faɗi wannan akwai Ibn Uthaymeen Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen ya kawo wani itirazi a nan yake cewa idan da yazo yazo sai yayi tsammanin cewa duk kusan masallaci sun riga sun hada kuma da ya fito shi abin da ya fito da shi shine saboda ya sami sallar jami'i yayi tabbatar sai kaza kuma yana ganin bai samu sallan ba idan tunda ya riga ya halarto ya ce sai sallah sai hada sallah da tunda ya riga ya zo shi yasa wata da ka tambaye ni kisa to ka zo in baka zo ba shikenan da ka zo kuma ka samu sallah wani bangare sallah ko baka samu ba in ka samu wani bangare sallah zai amma ganin malik ba ka hada amma abun wasu daga cikin malamai suna cewa ba za ka hada ba inda baka samu ba amma kaga yin itamin shi yana cewa za a hada sai maganar ar-rawatib wato waɗannan idan bi da ake yi na magariba da isha ya za ka yi malamai da yawa suna cewa ba za ka shagala da maganar wayo in an gama magariba wai ka zo malamai ayi hakuri bare zo da sadaka hami sannan sana'a isha suna cewa kai a zo da wannan amma me za ka yi idan an gama to Ash-Shafi'iyya da Hanabila suka ce in yana so zai iya sallata a wurin ba an ya gama zuwa da ratibar magriba sai zai ratibar isha amma malikai suke cewa a kar ya zo da shi a wajen saboda ai a wajen makasudin hada sallar shi ne da an gama kowa yi ube koma gida saboda haka a koma gida in can kai sallar ratibanka kuma dama ba ai sallar ratiba a gidan shi ya farala galibi ne al'ada mu amma sallar ratiba a gida ya falala to kuma gaskiya wannan yafi kama da ruhi na shari'a cewa da an gama kowa da gida abinsa zata maka je kai ta gida in zaka manta kuma to da maka malamai suna cewa ka gabatar da al-mafdul al-muhaqqaq ala al-fadil al-mutawahhab yawa wato ka gabatar da abin da shi aka fi amma kuma shi da kake yi a yanzu shine kabo na hannu yanzu akan abin da shi ya bin amma kuma tsammani kake kana tsammani in ji gida shi zan kwanta kila kaza kila hira zamu yi to ka fara gabatar da abin da zaka yayyo hannunka zaka in kace zaka yi a dan wanda babu lafiya dan tsaki ta musu sai su dan yi lafiyar su in sun gaba sai su koma in kuma mutum ya tashi tsumbur kawai ya tafi gida abinsa zai tuna to yayi a gidansa shi ya falala saboda khairu salatil mar'i fi baiti ila al-maktuba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan ke wannan kusan shine idan abin da muke magana idan mutum yana cikin sallah yayi sallar magriba dalili yasa bai samu sallar magriba ba amma da yazo sai ya same su suna insha ya samu raka'a ɗaya kawai to ya halatta ya karasa ragowar raka'o'in sa kaga ya hada kenan shi ma sallar insha sa yayi amma idan yazo sai ya same su yin sallama alhali shi magriba kawai yayi to a maganar Malik yana cewa shi kar a hada wasu daga cikin malamai na wannan zamani irin ita yana cewa in ya riga ya halarta kuma yana sa ran cewa ba zai samu wannan jam'in baki da kuma yana wato cewa wannan fitallan jam'in to ya hada wasu daga cikin malamai sun faɗi haka to amma dai wato magana ce wanda akwai nazari ita kanta wannan a cikin ta sai maganar na'am sai koma gida sai ya bari sai lokaci ya yi kawai sai ya sallar sa yawa a ba za ka yi shan ba a na fila in ka yi a masallaci ya yi a mazhabar Shafi'iyya da Hanabila in kuma ka ce ka za ka koma gida ne ka yi to kamar yadda Malikiya ke faɗa to wannan ya fi falala saboda dama ita kanta nafila ta rawatib na kafin ko bayan sallolin wato farilla abinda aka so shi ne a yi shi a gida kamar yadda hadisi Abdullahi dan Umar yake nuna wa to sannan kuma sai magana ta ƙarshe da zamu yi idan mutum na cin sallah din sai muqaddara musamman kadari sai ya zama da aka zo ana aka yi magariba sai abinda ake sa ran cewa za a ada sallah kawai sai aka yawa ya yayi hadari ne ya zo ya yayi kawai sai aka ga daga baya haske ya dawo to za a hada ko ba za a hada ba wannan akwai a mazhabi wajen mazhabi akwai magana guda biyu amma da yawa daga cikin malamai suna cewa ba za a hada ba da yawa daga cikin malamai suna cewa na harajin ya riga ya kau to me sai a ce za a hada wannan musamman muna magana akan abin da aka yi na hadari amma kaga babu magana akan al-matsarul jari ko al-matsarul naji المطر النازل بالفعل شيء ممكن تجمع كونه الوحل تعطين دع الظلمة ولا تزاف يا دعوة أنا ما بلي أما أقل ذو أحد لي أكيد أماني أنا ذو أكام أجمع هو أنا تشروا أبوا أنا تشروا ذن ده أكيد أنا تشروا كاف أسلم مغربا كم سيأخذ جمل يا أبوك كما ونروى كم يروى نني ذي ذو كم 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 ينا كم كم سكني هو من تيكو kawai sai ya sai dauke kaga wanda babu wannan mashakka din suka ce to wallahi har sai a hada ba kawai shikenan sai daga nan za a sallin sallah ba magana hadawa to kaga kamar da nake yawan fada shi mujarrabin wasan bai sako ba shine ke sa hada sallah akwai mashakkan da haraji ko babu mutakar babu haraji mukaddara ruwa ne mai dan laci ne kawai rika yi jama'a suna ta uzurin gaba suna kai ta wasu wannan duk da zuma ne ba hadawa sai dan ya jiga kasa da jiga kasa ana sai laushi da sai laushi ya zama akwai wahala zuwa to haka akwai mashaka da akwai haraci sai a hada saboda ah shi da sai malama suke cewa idan da yazo ya hada din ma a malikiya din da wannan ba dole bane naji wasu daga cikin yan uwa suna cewa dole ne ina sa ran ka dole kai gare su baka ce malikiya baka cewa dole idan mutum ya hada ya riga ya gama hadawa yayi magariba yayi isha ya fara isharar ka a farko sai wannan dalilin da yasa aka hada sallah din sai ya kwarayi da shi imamu shafi'i da sauran malamai suka cewa a karasa idan aka karasa kuma ba zai ba sai an maimaita ba to amma malikiya suka cewa a maimaita idan wannan dalilin ya kwarayi istihlaban ai haka suke faɗa wannan shine magana na malamai a magana maganganun sun fi haka kuma na so kowane dalili a ce za a dan bi a kowane magana a ce za a bi dalilin tamarin tsefe kama wannan ba nan ne inda nake wannan abubuwan ba na fi gane inda muke haduwa da dalibai mai bita karatu in muka zo wannan gaba sun sani za mu zo insha Allah mu tattauna kan wannan a takaice ne mu kara faɗan waɗannan wato mazhabobi na malamai a hadisi abu na farko da muka fara faɗa ba a samu hadisi ingantacce cewa manzo Allah ya hada sallah saboda ruwan sama ba a ce shi a aikinsa ba a samu wannan hadisin ba an san cewa dai ya hada ne saboda aikin sahabbai da tabi'ai sahabbai kuma suna tare da annabinsu ba sa kawo bid'a dan haka tabbas manzo Allah ne ya ce a yi in ma bai taɓa yi ba to shi ya ce wannan an fahimci wannan sai ka kar wani ya kawo muku hadisi cewa manzo Allah ya yi babu sun saboda ruwan sama a zaman gida bai yi ba amma ya zama tafiya ya yi saboda tsoro biyu wannan ya yi sannan kuma galibin aikin magabata hada sallah da suka yi sun hada tsakanin al-isha'ani ne tsakanin magariba da isha hada tsakanin azhar da asar wannan hadawa ne da aka samu kalilan mutane aka yi haka Abdullahi dan Abbas da wasu da mutum magabata suka yi haka amma abin da yafi yawa shine magariba da isha saboda haka maganar azhar da asar shi yasa muka ce mutukar ba wai haraji aka samu ba to yanzu wannan mutum ba zai hada mutukar wato ba samu da harajin ba kuma kira sanar ma zai bushe ko kaza ko kaza ko kaza duk wannan ba dole bane sai an hada sannan kuma malamai sun yi ittifaki akan ruwan da ake yi yanzu ko ruwan da aka riga aka yi wanda ya haifar da cabani da wahalhalu na zuwa masallaci wanda sun yi ittifaki za a yi har sallah saboda wannan amma malamai sun yi sabani akan ruwan da hadari sun yi sabani a wannan maliki shafi'iyya da hanabila sun ce ba za a yi ba mu malikiya mun ce za a yi wanda kuma shine kiyar ibn taymiya ko wanda shine zahirin mazhabin Abdullahi dan Abbas amma muka ce hadari shine wanda ake tsammanin lalle zai wuya ta farsa ruwa a hadarin damuna wannan wanda an kai zaman ta riga ta fadi ba hadari wanda yake bakaran hadari ba bakaran hadari a hada sallah saboda wannan ba a samu ba ko a asari a tare ake da shi ko a hadisi ko ga ibi a iya abin da na sani na rika da aka ce an hada saboda bakaran hadari ba mushi amma dai sahabbai sun hada saboda ruwan sama sun hada kuma malikiya sun ba da fatawa a hada saboda hadari wanda ake tsammani da kalina cewa kai ruwa sannan kuma sai magana ta gaba cewa wato idan wato aka samu za a hada sallah saboda wato bukata na ilimi mai muhimmanci ko wani aiki mai muhimmanci ko saboda raba ko saboda wasu dalilai irin wannan ko sanyi mai tsanani ko abubuwa irin wannan duk wannan dalilai da yasa a yi hada sallah ana hada sallah saboda wannan dalilan babu ne saboda wannan duka sun tarayya da abu da Abdullahi dan Abbas ya faɗa cewa arada Allah yufrija ummatan abin da yake bukata shine ya dauke wa wannan al'umma haraci kunci to mun kana kai wannan kunci kuma shi kenan ruwan sama ba shine kada yake kawo kunci ba wannan babu ne sannan kuma muka ce abin da yafi inganci ko yafi kyau ba yafi inganci ne yafi kyau a maganar malamai in za a hada sallah din a hada jam'u taqdim kawai ai sauyi da an gama magariba ai isha da an gama azhar ai la'asar amma idan ka samu wasu sai jam'u suri to akwai alamar cewa wannan an samu daga aikin malaman mutanen Madina wanda kuma su ma wannan kusan wato abubuwa ne wanda yake dalilin sun nuna cewa asalin wannan aiki nasu daga aikin magabata ne saboda haka an fi sarar wannan shi ma ake yin sahabbai wanda ya jam'u suri sawa'un surin ya kai can karshe ko kuma ya kawo ta tsakiya wannan duk babu laifi wato a magana mafi inganci sannan kuma abin da yafi inganci a maganganun malamai akan wato wanda ya sami rahusa na wato sallah na wannan hada sallah din nan shine ya riski jama'a ba halarta ba wannan shine maganar da galibin malamai suka fatawa da ita wannan shine maksawa Imam Malik amma kuma al-fuzur din in an lura abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa to magana ce wacce take malamai sun lura da ita wasu daga cikin Hanabila suna da magana guda biyu wasu Hanabila sun ce ko dai fuzur din ko jama'a wasu ce fuzur wasu ce wasu ce jama'a halarta kawai in ka zo in dai ka riga ka zo sun halarta maka wasu daga cikin Hanabila sun halarta maka ana iya wato wannan sannan kuma muka ce ar-rawatib in za a yi a gida a je gida a yi sallah a yi rawatib shi yafi ko kuma a yi a masallaci wannan babu ne sannan kuma magana mafi inganci shi haka sallan nan sauki ne kuma da sunna ce ba sauki ne da kuma rangwame kadai ba wannan shi ne fatawar Imam Malik kuma wannan shi ne magana da fi inganci wato abin nufi a nan ba kawai mutlaqin jawaz ne ba idan ka hada sallar din dalilin hadawa ya tabbata to kuma banda wannan banda wannan kuma kana da ladan bin sunna akwai ladan bin sunna banda wannan akwai ladan bin sunna banda wannan akwai ladan bin sunna saboda haka magana mafi inganci shine wato idan mutum ya samu yayi sallah ya hada sallar sa to akwai ladan bin sunna kuma akwai rangwame da ya samu kuma kun san cewa Allah ta'ala idan ya maka rahusa yana son a riga zakin rahusar sa saboda haka wannan shine a karshen abin da fara na ta takure shi sosai insha Allah in an samu a wani gaba ƴan wai albai shi hakuri aka samu wani gaba da za a tattauna kan dalilan to insha Allah za mu tattauna magana ya faka insha Allah ta'ala za mu saurari wasu daga cikin tambayoyi a magabanin nan zan faɗi wasu daga cikin references dan saboda albai a sake dubawa saboda wannan abubuwan galibi a ta tattauna ana rigima a daina rigima kansu in ka je ka duba littafin malikiya su annawadir na ibni abi al-qayrawani ba risala kadai ba annawadir ya da iktisal al-mudawwana ya da tafsir da yawa da yayi akan mazhabi sannan kuma banda wannan ka je ka duba mudawwana ka duba mutasul mukhtasar khalid ka duba uyun al-masail na al-qadi abdul wahhab ka duba al-ma'ula ka duba al-ishrat fi masail al-khilaf wala dinna al-qadi abdul wahhab ne ka duba at-tamhid na ibni abdul barr al-namri ka duba al-istikar wannan duka nasa ne ka nan kuma ka hada da tafsirin na gida su askari su iziya da sauransu kuma ka duba sharhin talqin na al-mazhari yayi maganganu masu fa'ida kan wannan in ka duba in zaka shiga littafin wajen masaba akwai kitabul umma imam shafi'i akwai al-majmu'ul fatawa na shaykh sa'id bin taymiya yayi tahqiqi da ba zaka samu wata tahqiqi a wajen waninsa ba in ka je ka duba littafin al-bahr al-mutafajjal na al-ethiopi kusan magana ibn taymiya ma baki daya a mujallid 23 shafi na 70 24 shafi na 70 yaje ya dauko ta baki daya ma yasa a cikin tafin sa magana da ibn taymiya tana da kyau kwarai da gaske aje a duba kwarai sannan kuma aje a duba al-mughni na ibn qudama الحنبلي أجاد عن الأوسط لابن المنذر الشافعي أجاد عن القناع أجاد عن المجموع لإمام النووي أجاد عن البحر المحيط الثجاج نا الإثيوبي سنكما أجاد عن التكفين الحديثي كسن دمبر قام فدا باسم فدي حقبا كما أجاد عن إرواء الغليل الشيخ العلامة الألباني عليهم رحمة الله تعالى جميعا فأقول أنا وصل لك تشنك أني لينا كاو وصل أبو الله كما ذا أنك شبك تشنك راتين ذا أقارا فرسل مكا فدا insha Allah a dai fahimci cewa wannan matsala ba mai sauki ne ba magana ce ta malamai kar a dinga daukar maganganun malamai bayan da suka dauki abun ba sannan kuma idan wanda ne ya sa ba hada ba to an bar rashin hadawan saboda akwai asali tamasukan bil asl kuma za a tafi zuwa ga wata sunna ita kanta shine ala sallu fi rihal wala ina ganin aka haka babu wani wato rigima aka haka insha Allah ta'ala abinda muka tafi Allah ya ba mu lada abinda muka sallata Allah ya kai mana zamu sauri wasu daga cikin tambayoyi insha Allah sai mu wannan na'am bani ba ina da ko baka jima'a za da al'asar muka ce ya halatta ahada ya halatta ahada za da al'asar idan ya zama hanya ta yanke ma jama'a ba sa fitowa har ya zama akwai mashakka na fitowa din amma in ya zama ghalabahun nas malamai wato mutane duk sun rinjaye wannan ruwan da aka yi sun tattaka tabalin ma duk sun mai da shi sun ya bushe wannan ba dalilin da yasa a ce za a sallah ba ruwan saboda kada yake sa a hada sallah ba sai idan akwai mashakka tare da shi insha Allah ina sa rai akwai in kun lura akwai da'awa da take yi a cikin cika la babu hadisi kaza babu kaza babu kaza eh wanda yake jin cewa akwai zai iya kawo wannan tawara kuma insha Allah kan gare shi ko ya kare ni insha Allah ta'ala babu wani tambayan ku na'am waji'atu ayni wani malamai ne na usul suke kawo shi ana samu wani lokaci ma aiki yayi wasu abubuwa ko ya kunci da wasu abubuwa to amma sai a samu wannan ya cikaro karara da sauran nassosi da ake da shi daga aikin sai a ce to me yasa matsala ya ayyuna yi wannan aikin kuma sai ya jawaza ma wannan sahabin to sai sai to wannan sai zama waqi'atu aynin mata matsala yayi ta ne dan dan ta zama a wannan lokacin kadai to wannan wasu daga cikin malamai da wannan ne suka ce hadisin radatul kabir mace ce wacce take ta babba ce tana son zakaranta da wani bawa Allah ya rika shiga wajen ta ba ta da tayyibi ba sai ta tatse wato nonanta a cikin wani abu ta bashi sha malaka kin radatul kabir hadisi ya tabbata ya tsayi muslim wala ya halatta wannan din sai ta ce wannan ya halatta ne ga malaka kuma ya ce yayi magana cewa kuma wato shayarwa wanda yake cutarwa shi wanda aka yi shi a shekara biyu farko na yaro kaga wannan ya ji kamar ya cikar wasu sun ce wannan waqi'atu ayni la umuma laha to wasu daga cikin malamai ba su ji da wannan abu ba sai ce a eh ni mutum ya sa cewa a tsaya dai a ga ta inda magana yayi aiki shi a dafaka shi haka eh zaka akwai abuwa da yawa kamar wannan wannan wato makawan wanda ya ji matarsa tana zagin ma'aiki ya kashe ta ka san bai halatta kawai dan ka ji wani yayi wani abu na haddi maka je ka dauka doka a hannunka to idan ka dauka da aka kai wa manzo Allah bai hukunci ba yace kawai a jare wannan mutumin wannan waqi'atu aynin ce ko ko a'a yana da wato mafhumi saboda haka wato yana da mafhumi zai shafi kowa da kowa wasu lokacin malamai sai su ce a'a zai wannan waqi'atu aynin ce wanda wani ya ce a'a ba waqi'atu aynin ba ce baka ce da malamai gaskiya wani waqi'atu aynin gaskiya ina ta tare da shi ni ma ina ganin gaskiya waqi'atu aynin din nan wannan wannan wani hanya ne da yake ba da dama wasu lokacin sun ma aiki da aka aje shi eh sai dai iyaka illa iyaka duk wata sunna da aka samu ta dan cikaro a ji akwai wajen malaman sai akwai bayani da suka yi wajen su nuna yanda ake tafi da kowane dalili insha Allah ta'ala na'am eh wasu sai mun taimiya duk ba sa da wannan waqi'atu aynin gaskiya amma malik yana da shi gaskiya malik zaka ga yana da waqi'atu aynin a zahirin mazhabin sa abin da yake fahimta ne zaka ga an sa wasu sunnoni sai ya ce ni na ji wanda yana yi kamar wani abu da ya ga sai na hukuman yayi yace eh na ji wannan hadisi wala kin sai da amal shi kaga wannan irin wannan abu da zaka malik fasara shine kamar yana daukan wannan waqi'atu aynin kamar anan wannan hadisi malik bai dauki hadisin hada sallar karam azata al-asr ba to kaga me yayin tafsirin wannan ai malik bai yake daukan hadisi ba wannan sai dan yana ganin wannan waqi'atu aynin saboda lam yata ayyad bi amal sahaba haka wannan shine kawai dalilin to haythu lam yata ayyad لم تتعين هذه الواقعه بعمل الصحابه فانه يراها واقعه عين لا عموم لها فانها تختص بالوقت فقط نعم ابن عمر ابن عباس سن روايه وانا حديث اما قولك شيء ابن عمر ابن سن وده حديث كجي ما كده wannan ne ibnu umar ne cewa yayi kira an kira sallah sai ce ala sallu fil halqo eh wannan ne ibnu umar ne a ranar akwai sau akwai sanyi akwai wato iska kuma akwai ruwan sama ba lokacin ma aiki bane sai dai daga baya da ya gama sai ya ce kuma wannan ita ce sunna ya faɗa cewa haka ba za Allah ya zama sunna a wajensa cewa idan an samu sallu fil halqo yana cewa abin insha Allah ta'ala to abin da baka taji Allah ya ba mu lada abin da baka fi sallah Allah ya taimaka mana saboda haka ina sa ran da wannan masallaci in dai na ga raga da kuma ayi rigima to kaga katuwa fahimta ba in kuma na ga an ce wani tafiya inda ake ya kamata a dama ka sunna yadda ya kamata to ina sa ran an fahimci tafiyan da ya fahimci yanda ya kamata wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh